Wanda ko anini.
Sai kwa tace dan nan da na mahiya take nan Salima din fa sai tace iya da makin bar shi ke kin wuce rigima sai nace Salima kina jin turanci sai tace eh har ma larabci
alhamdulillah masha Allah listen Salima I've lost my wallet
sai tace okay baby don't worry
baba tace mike
me kake hada mata ga harshen turanci la la saurayi
ban kudin tubani
all right
bani ni ban kudin tubani na don Allah saurayi ban kudin tubani bani ni ban kudin tubani na don Allah saurayi ban kudin tubani bani ni ban kudin tubani na don Allah saurayi ban kudin tubani
anje ma da rana ina shan kankana da ni da dan uwana yana cin banana can sai ga nana nace ki zo mu zauna tace ku ba ta kauna sai ga babanta ya fito a mota da wannan farauta bayan shi da baba yana goge mota nace Mr. Hunter ai ga sheka na binta a take ban hannunta ta barewa har yawan daki dakin duk sauro sai ga wata fero and walk goro that same viral bayan ta da wi viral sai na gano me ro nace ina a firo wai yana duba miro
ha ha alini ban kudin tubani ma dan Allah saurayi ban kudin tubani
sodini ban kudin tubani na dan Allah saurayi ban kudin tubani bani ni ban kudin tubani na dan Allah saurayi ban kudin tubani
bani ni ban kudin tubani na dan Allah saurayi ban kudin tubani bani ni ban kudin tubani na dan Allah saurayi ban kudin tubani bani ni ban kudin tubani na dan Allah saurayi ban kudin tubani